music at houseofsongs.com.
Ba adani soyayyar ki cikin jini dubi dona zaki ga alama
Ba adani soyayyar ka cikin jini dubi dona ka ga alama
So na fara shi kuma bande A hankali a hankali muna sabawa mun shaku masoya wasu ke cewa bangon zuciya ta ciki kin zaunawa ko da ruhin sa da maki tausan sa inda ya soyayya ne babu kamar ki Allah ya mina agajin